Pacari
ku kamar mulia.
Ada wajah gepen jaga ah. Jaga bani are wani kubana hutu Allah see on the street is deception in this nation. Makar ya tapa malam wasu san Allah da forget abolition ba sa zuwa church ba sa sella suko sun bar tulukoki malam cikin wahala ubangiji kade zai mana sa Allah matallaka kade fa ake sozotawa abamu indomie ko malam mu ko dangwalawa abamu dan dari da dan alawa suko manyan motoci suke jako suke ta shakatawa sun bar kowanne tallaka malam tafkar wawa. Ba a tare, wallahi ba a tare. 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 Ba a tare, wallahi ba a tare.
Ha, an bar mu cikin miyan kuka a hada fada tsakanin Muhammadu da Luka. Kai dole ne fa mu yi tunani kamin mu karasa cikin rudani zallar rashin tunani muke ake bawa manyan makame din mu kashe juna ayi amfani da addini malam duk araraba mu abban mu cikin wahala ko fada daga hannu suko suna ta kallon mu ko ba su ce fa sannu.
Ba a tare wallahi ba a tare. Ba a tare wallahi ba a tare. Ba a tare wallahi ba a tare.
Kash abun fana bani haushi sometimes malam fadda kerfa nake numfashi matasa sai mu tashi mun neman halako malam nace babu fashi mu saya sayin da kamalan dun mu samu alfashi a bar sigari da wiwi malam da bin gashi ayi kokari fa a cin da iyaye fa har sai fa sun koshi. Kai
ba a tare wallahi ba a tare. Ba a tare wallahi ba a tare. Ba a tare wallahi ba a tare. Ba a tare wallahi ba a tare.